sakai ba mai maidani kuma ƙarya ne yanzu wucewa wai kaga babu mai gaidani na kai wani mataki baka ambar mataki ko me nake so na samu to me ma zan yi cikin mafarki let's go
Spend money, we go get money, we go spend money. Ah.